This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu muke rinye tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 27 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Aisha da kanan labarai.
A jiya Litinin, Afirka ta ce har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da kawayenta, bayan da kungiyar Hezbollah ta kai harin rokoki da jirage mara matuka Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata. ‘Yan takarar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris da abokin karawarta tsohon shugaban ƙasa Donald Trump sun fara musu akan sharuɗan haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar 10 ga watan Satumba. Sannan hukumomin lafiya a ƙasashen yankin kudu da Sahara na Afirka sun ce ƙungiyoyin 'yan bindiga da na 'yan tawaye suna hana su damar zuwa garuruwar da ake kyautata zaton samun ɓarkewar ƙyandar biri.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da kama 'yan shi'a 97 da take tuhumar su da kai harin da ya kashe 'yan sanda biyu a Abuja, sai dai 'yan shi'ar sun musanta wannan zargi.
To mu dai ba mu da makami, kuma ga videos nan na yadda muke tattakin mu muke wucewa. Ga videos na harbin da suka dinga yi ana gani, ba a ga wani a cikin mu da bindiga ko wani abin kisa ba. Dan haka su suka san wannan, su suka san an sanda za su je su bariya suka yi mutanen su suka mutu.
A cikin shirin za a kuma ji cewa kungiyar mata san likitoci a Najeriya ta fara yajin aikin gargaɗi na kwanaki 7 har sai hukuma ta kukutar da mambanta da ta kwashe watanni 8 a hannun masu garkuwa da ita.
Gwamnati ta bar kowa tashi ta fushe shi, kuma hakan yana ƙara nuna cewa kenan a ƙasar nan kowa zai iya ɗaukar matakin da zai ɗauka don ya kare kansa.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafe da shirin Tsaka Mai Wuya na Aliyu Mustapha Sakkwato, wanda shirin a yau zai duba dalilin da ya sa sai bayan shekara guda da juyin mulki a Jamhuriyar Nijar ne tsohon shugaban kasar Isufu Bamman zai yi Allah wadai da juyin mulkin. Amma kafin nan, ga Aisha da kashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Amurka ta faɗa jiya Litinin cewa har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da ƙawayenta, bayan da kungiyar Lebanon Hezbollah ta kai harin ɗaruruwan rokoki da jirage mara matuka Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata a matsayin martanin kisar gillar wani babban kwamandan Hezbollah. Zan iya kafa hujja da wasu kalaman da shugabannin Iran da wasu mutane suka yi a fili. Za mu ci gaba da nazari akan batun yiwuwar barazanar kai farmaki, sannan a shirye muke mu ci gaba da tallafawa tsaron Isra'ila da kuma kare dakarunmu har idan suka kai harin. Abinda mai magana da yawun Pentagon Major General Pat Ryder ya faɗa wa manema labarai kenan. A wani bangaren kuma, ministan ma'aikatar wajen Iran Abbas Arashi ya faɗa wa takwaran aikin shi na ƙasar Italiya cewa Iran za ta mai da martanin kisar gildar da aka yi wa shugaban siyasar Hamas a watan jiya a Tehran. Ya ce babu makawa akan martanin Iran, kuma za su tsara shi a tsanake. 'Yan takarar shugabancin Amurka biyu ta jam'iyyar Democrats, kuma mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da abokin karawarta na jam'iyyar Republican tsohon shugaban ƙasa Donald Trump, ba su taɓa haɗuwa ko zantawa da juna ba, amma sun fara musu akan sharuɗan haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar 10 ga watan Satumba, yayin da masu kula da gangamin yaƙi neman zaɓe daga ɓangarorin biyu suka amince da muhawarar ta mintuna 90 wanda za a yaɗa ta kafar yaɗa labaran ABC a birnin Philadelphia da ke gabashin ƙasar. Sharuɗan da aka gindaya ɗaya ne da na muhawarar da ta gudana a ƙarshen watan Yuni tsakanin Trump da shugaba Joe Biden, inda ake kashe bututun maganar ɗan takarar da abokin karawar shi ke magana. Yanzu Harris ta buƙaci a bar bututun maganar a kunne iya tsawon lokacin da za a yi ana muhawarar, wani mataki da zai iya kaiwa ga cacan baki tsakanin ƴan takarar su biyu yayin da ake saran cewa miliyoyin mutane ne za su kalli muhawarar wanda amincewa da wannan bukatar za ta sa mutane su kasa fahimtar abin da suke fada mai magana da yawun Harris akan gangamin zabenta Brian Fallon ya ce masu kula da gangamin yakin neman zaben Trump sun fi so a kashe abin maganar saboda suna kyautata zaton cewa Trump zai iya kyalewa ba tare da ya tsoma albarkacin bakinsa ba wanda shine dalilin su na neman a kashe abin maganar yace a shirye Harris take ta yi maganin karerayin Trump da kuma katse mutane a yayin da suke magana Trump bai nuna alamun damuwa akan wannan batu ba inda ya fada wa manema labarai jiya Litinin cewa mun amince da sharuɗin da aka gindaya a baya ban sani ba bai dame ni ba sharuɗin shine za a yi amfani da sharuɗin da aka gindaya a wancan karan a iya sani na an kashe abin magana To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma kafin nan. Rundunar 'yan sandan birnin Abuja ta ce tana ci gaba da caccafke 'yan shi'ar da ta ce sun hallaka mata jami'ai yayin wani artabu da suka yi tsakanin bangarorin biyu. Kamar yadda Sufeto Janar na 'yan sandan ya bada umarni. Wakilin mu a Abuja Hassan Maina Kaina yana dauke da karin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana
biyo bayan arangamar da ya faru tsakanin ƴan shi'a da ƴan sanda a babban birnin tarayyar Najeriya Sufeto Janar ne ƴan sandan kasar Dr. Kaude Egbetekun ya umarci rundunar ƴan sandan birnin Abuja da ta zakulo ƴan shi'ar da suka kashe musu jami'ai guda biyu da kuma raunata musu karin wasu guda uku tare da kona musu motocin aiki mai magana da yawun ƴan sandan Abuja Superintendent ƴan sanda Josephine Ade ta shaida min cewar tuntuni ma sun caccafke masu tattakin tun ma a wannan rana
haka
in za a iya tunawa a shekaran jiya ne aka samu hargitsi tsakanin ƴan shi'a masu yin tattaki da kuma ƴan sandan birnin Abuja inda ƴan sandan ke cewa ƴan shi'ar ne suka afka musu kamar yadda kakakin ƴan sandan ke mun karin bayani
to shikenan kawai ƴan shi'a din nan from nowhere suka fito suka fara attacking yaran mu da kone-konen motocin ƴan sandan mu da suke wurin nan sun kashe mana yara guda biyu guda uku suna nan a asibiti suna critical condition a nan asibiti ana kan duba su sannan kuma mun yi kame-kame a loko muka samu wannan news CP da kanshi yayi deploying mutane shi ma ya je gurin mun yi kame-kamen wayansu ƴan shi'a din suna tare da mu yanzu muna kan investigating mu find out mu tambaya su gaya mana meye ne yasa suka fito suka fara attacking ƴan sanda unprovoked ba abinda muka musu haka kawai sun fito daga nowhere da mata da yara gaba daya sun fito da makaman su suna ta harbin suna kone-konen motoci suna attacking ƴan sanda
a bangaren su ƴan shi'ar na cewar ƴan sandan ne suka kashe musu ƴan uwa a cewar Abdullahi Musa daya daga cikin jagororin masu yin tattaki a bangaren ƴan shi'ar
to mu dai bamu da makami kuma ga videos nan na yadda muke tattakin mu muke wucewa ga videos na harbin da suka dinga yi ana gani ba a ga wani a cikin mu da bindiga ko wani abin kisa ba dan haka su suka san wannan su suka san an san da za su je su bariya suka yi mutanen su suka mutu ban san da wannan ba ban gani ba na je san an bude mana wuta an kashe mana mutane kuma an jikata mutane kuma an kwashi mutane kuma dan sanda a cikin al'umma yake ba fatan mu ya mutu ba amma masu kashe mu su ma watan wata rana za su hadu da abin da yafi karfin su
kawo lokacin hada wannan rahoto dai rundunar ƴan sandan Abuja ta kamo ƴan shi'ar da take zargi kimanin 97 kuma har yanzu tana ci gaba da kakkamo su
so kuma wanda aka kama din yanzu za ku kai su gaban court kenan
Josephine Ade kakakin ƴan sandan birnin Abuja Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla a gaida Hassan Maina Kaina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram yanzu ku ga Aisha da ci gaban labaran duniya
Hukumomin lafiya a kasashen yankin kudu da Sahara na Afirka sun ce kungiyoyin ƴan bindiga da ƴan tawaye na hana su damar zuwa garuruwa da ƙauyukan da ake kyautata zaton samun barkewar yaduwar ƙyandar biri Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai buƙatar a wayar da kan al'umma a duniya domin rage yawan alƙalman yaduwar kwayar cutar wanda take yaduwa daga mutum zuwa wani da kuma dabbobin da suke dauke da kwayar cutar wanda aka ayyana ta a matsayin matsalar lafiyar al'umma ta gaggawa da ake buƙatar duniya ta dau mataki akan ta. Jami'ai a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun ce ma'aikatan lafiya da ke kokarin tinkarar annobar cutar ta mpox da ta barke suna korafin fuskantar matsala wajen wucewa lafiya zuwa ƙauyuka da garuruwa inda kungiyoyi masu makaman suke ayyukansu. Dakarun gwamnatin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya suna yaƙi da 'yan tawayen don kawo ƙarshen tashin hankali da rikicin siyasar da aka fara a 2013.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kungiyar matasan likitoci a Najeriya ta ce halin ko in kula da mahukunta suka nuna game da sace abokiyar aikinsu Dr. Ganiyat Popular shi ne yasa suka fara yajin aikin gargadi na kwanaki 7 daga jiya Litinin. Sama da watanni 7 kenan da aka sace Dr. Ganiyat Popular da ke aiki a babban asibitin Ido da ke Kaduna, amma har yanzu tana hannun 'yan bindigan daji. Wannan ne kuma yasa kungiyar likitocin ta fara yajin aikin gargadi a kasar baki daya. Daga Kaduna, wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da rahoto kan wannan batu.
Tun bayan sace likita Dr. Ganiyat Popular da mijinta da wani dan uwanta dai ake ta fama da 'yan bindigan da suka sace ta. Kafin sako mijinta a watan Maris na wannan shekara da muke ciki inda suka ci gaba da rike ta da dan uwantan da suke tare. Kungiyar matasan likitoci reshen jihar Kaduna ta ce ganin halin ko in kula kan kokarin sako abokiyar aikin nasu duk da zanga-zangar da suka yi a kwanakin baya. Ta sa likitocin dole suka fara yajin aiki na gargadi a jiya Litinin. In ji babban sakataren kungiyar likitocin na jihar Kaduna Dr. Yahaya Abdullahi.
Ta kasance an yi garkuwa da ita kusan sama da wata 7 yanzu, kuma duk iya kokarin da za mu yi da aga cewa an kubuto da ita an kasa kai gaci wanda ba karamin kuɗi mutanen da suka ansa daga gurin iyalan wannan mata ba, amma har yanzu babu wani labari. Kuma anan aka dauki decision din cewa a shiga wannan warning strike na sati daya.
Amma daktar, wani irin tasiri kuke ganin wannan zai yi tunda kun yi zanga-zanga a baya akan a sako ta bai wani tasiri ba?
To ka san da yake abun mataki ne wancan da muka yi, in ka lura, saboda yanayin wancan zanga-zanga da aka yi na Najeriya gaba daya yasa a cikin asibitocin mu kawai gaba daya aka yi duk wa'innan abubuwan. To shi yasa muka dauki wannan, muna sa ran cewa kila za su zagi damtse.
Masana tsaro irin su Manjuya Yashin Komerta dai na ganin irin wannan yajin aiki dan ganin an sako abokiyar aikin likitoci. Alama ce cewa harkar tsaro a Najeriya dai ta koma kawai kowa tashi ta fishe shi,
wanda za a ce an rike shi a hannun 'yan bindiga har ya kai tsawon wata 8 gwamnati bata iya karbo shi ba. Har sai 'yan uwanta abokan aikin ta likitoci sun yi gangami sun ce sun shiga yajin aiki na sati ɗaya don su jawo hankalin gwamnati akai. A takaice abin da yake nuna shine gwamnati ta bar kowa tashi ta fishe shi, kuma hakan yana ƙara nuna cewa kenan a ƙasar nan kowa zai iya ɗaukar matakin da zai ɗauka don ya kare kansa. Kuma muna ji muna gani wannan irin abin ne ya faru wanda shi margayi sarkin gobir bai yi sa'a an rike shi na tsawon irin wannan lokacin ba, amma aka ci mutuncinsa kuma daga ƙarshe aka ɗauki rayuwarsa.
Ko kafin fara wannan yajin aikin gargaɗi dai akwai ƙarancin likitoci a asibitocin wannan ƙasa. Saboda haka ne wasu masu jinyar marasa lafiya asibitoci ke ganin a gaskiya akwai damuwa.
Sunana Muhammad Bello Hamisu. Gaskiya ba mu ji daɗi ba bisa ga wannan yajin aiki da aka ya aka ƙare. Akwai likitocin ma ballantana sun tafi yajin aiki, sai dai dole mu yi likitocin uzuri bisa ga cewa 'yar uwarsu da aka sace. Amma muna kira gwamnati da ta yi kokari duk yanda za ta mai da hankali akan yadda za a dawo da wannan mata.
Sunana Hajiya Sarasu. Yanzu mu da muke zuwa asibiti ko yaushe shan magani, ka duba ka ga inna yanzu asibiti ike cika saboda marasa lafiya, kuma a ce ba likitoci, ai wannan abun akwai matsala.
Sunana Abdullahi Said. A gaskiya kar wanda ya ga laifin likitoci bisa ga wannan yajin aiki da su tafi, saboda ana cikin matsalar rashin tsaro a Najeriya, ba wai akan iya yar uwarsu kawai da a sace ba. Dan Allah gwamnati ta gaggauta ta samar da tsaro a ƙasa saboda mu zauna cikin lumana.
Dr. Yahaya Abdullahi ya ce kungiyar ta likitoci matasa daina da cikakken bayani na irin halin kuncin da abokiyar aikin suke ciki a hannun yan bindigan kuma wannan ne yasa suka dauki wannan mataki
matan da za a ce tayi wajen sama da wata bakwai an amshi makudan kudade a gurin ta an ta riga ta gama shiga hadari mu babban abin da muke so yanzu mu san wani hali take ce kuma mu ganta ta dawo gida lafiya
wannan kukan kwato yancin abokiyar aiki na likitoci kuma na zuwa ne a daidai lokacin da aka ga ajiyar litinin Lindinar 'yan sandan Najeriya ta mika ɗaliban nan na koyon aikin likitanci guda 20 da ta ceto. Sannan ta sanar da ƙara azama wajen ceto sauran al'ummomin da ke hannun 'yan bindiga a sassan Najeriya daban-daban. Isa Lolikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lolikara. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na saka mai wuya. Shekara daya bayan juyin mulkin da Abdulrahman Chiani ya yi jagoranci aka yi wa tsohuwar gwamnatin demokuraɗiyya ta Muhammad Bazoum a jamhuriyar Niger. Sai ga shi tsohon aminin shi Bazoum din abokinsa kuma mutumin da suka shakul sosai wato tsohon shugaban Niger din Isu Muhammadu karshenta da ya fito ya lanci wannan juyin mulkin da su Chiani suka yi. Abin tambayar shi ne me yasa sai yanzu yake la'antar wannan juyin mulki bayan da aka share shekara ɗaya da wata ɗaya bayan da aka yi wannan juyin mulki me yasa bai shi ba tun da guri-guri tun can farko lokacin da aka yi shi. To mutane suna ta faɗa albarkacin bakinsu wasu na cewa ai yanzu ma dole ce ta saye haka saboda rahotannin da ke fitowa daga cibiyar Mo Ibrahim wacce ta bashi wata lambar girma haɗe da miliyoyin daloli wadda kuma take barazanar cewa watakila za ta nemi ta kwato wannan abubuwa din daga hannunsa idan bai fito ya ɗauki matsayi kan wannan juyin mulkin ba. Kai a ƙarshe ma shi uban ita wannan cibiyar wato Mo Ibrahim din da kansa ya fito ya ba da sarwa inda yake cewa ya ji daɗi kuma hankalinsa yanzu ya kwanta da ya ji cewa shugaba Muhammadu Isuhu ya fito yana la'antar wannan juyin mulki da aka yi a Niger. Mo Ibrahim yake cewa daman tun da aka kafa ita wannan gidauniya ta Mo Ibrahim din daman makasudinta shi ne domin ta karrama mutanen da ke karrama aƙidar demokuraɗiyya a duniya musamman a ƙasashen Afirka. Mo Ibrahim yace duk wanda suka bayo kyautar su suna sa ran zai rike wannan aƙida ta karrama demokuraɗiyya din kudukut. Saboda haka ya ji daɗin abin da Isu Muhammadu ya yi. To ganin cewa ƙarshenta dai shi tsohon shugaban Isu Muhammadu ya fito ya lanci wannan juyin mulki na Su Chiani muka ga cewa ya kamata mu maimaita muku wata muhawara da muka yi kwanakin baya wacce take magana game da wannan juyin mulkin musamman bayan da 'yan gidan shi Bazoum din suka fito suna la'anta shi Isu Muhammadu da cewa yana da hannu cikin wannan juyin mulkin. Ba tare da bata lokaci ba ga maimaitar wacce muhawara da wakilinmu na Yamai Suleiman Muni Barma ya shirya mana a wannan lokaci din.
Zagin da ita hinda ta yi ko shakka babu ya zo tabbatar da abin da mu muka ce tun ba tun harko-harko ma da an ka yi yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban ƙasa Alhaji Isu Muhammadu shi na da alhaki na wannan yunkurin jin mulki da aka yi wa mai girma shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Muhammad.
Wanda san jam'iyyar PENDES tarayya ya san Isu Muhammadu ya san Muhammadu Bazoum ba ni tsammanin zai zargi Isu Muhammadu da zama ɗan kudeta ko mai goyon bayan kudeta.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Fitowa balo-balo da ɗaya daga cikin 'ya'yan hambararren shugaban jamhuriyar Niger Muhammadu Bazoum ta yi kwanakin baya tana zargin tsohon shugaban Niger din Muhammadu Isuhu da cewa yana da hannu a juyin mulki da aka yi wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin mahaifin nasu wato shi Muhammad Bazoum din magana ta jawo cece-kuce. Abin da ya sa wakilinmu na birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya ga cewa ya kamata ya haɗa hancin mutane biyu da ke goyon bayan waɗannan shugabannin guda biyu domin mu ji matsayinsu dangane da waɗannan zarge-zarge domin an daɗe da waɗannan zarge na cewa shi tsohon shugaban Muhammadu Isuhu ɗin yana da hannu a wannan al'amari ɗin. Ba tare da ɓata lokaci ba da hannun taku ga shi Suleiman Muni Barma domin ku ji tattaunawa shi ko kuma hawara da shirya a tsakanin Asumani Muhammadu da ke goyon bayan shi Muhammadu Isuhu da kuma Sanin Muhammadu mai goyon bayan tsohon shugaba ko kuma hambararren shugaba Muhammad Bazoum. To malamai bismillah.
Sanin kana jina? Bari mu fara da kai shin wai me zaka ce dangane da kalaman nan na ita Hinda Bazoum zargin da ta yi wa tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu?
Zan Ginda ita hinda ta yi kusa kababu ya zo tabbatar da abin da mu muka ce tun ba tun harko-harko ma da an kai yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da kusa kababu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shina da alhaki na wannan yunkurin jin mulki da aka yi wa mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Mahmud. Saboda dalilai suna da dama wanda ke tabbatar da cewa da kusa kababu akwai hannunsa ciki. Saboda na farko jam'iyyar mu ce ta PNDS tare wadda ke jagorancin kasa wadda ke mulkin kasa ita aka yi ma juyin mulki. Abu na farko wanda mun ka gani wanda shi ya laya bangaren sozawa wayen nemi ma a warko jam'iyyar PNDS tarayya ta kan shi misali wannan zakarin da ta yi wani lokaci a jihar Tawa tare da gudunmuwa na wani cikin ƴan kasuwa da an makusanta shi da gudunmuwa ta miliyan 50 wanda yake son ƴan jam'iyyar PNDS tarayya na jihar Tawa duka su yi babban gangami don saboda su tabbatar da goyon bayan su ga sozawa. Wannan abin ya cire bai yi ba. Daga baya mutane suka lura da kusa kababu an sake kirkira wata kungiya wadda ake cewa CDTR wadda Sidibe yake jagoranci don saboda a kawo kuma wanda kowa da ya dibe ta san cewa da ƴan jam'iyyar PNDS tare ne waɗanda ke goyon bashi su ne ke kai ruwa ke kai mari don saboda a tabbatar da cewa da an kama ma wannan soza. Kuma wani babban abin al'ajabi saboda kowa ya sani a tahiyar shi tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu tun duk lokacin da ake gwagwarmaya kowa ya gani a kwanakin ma da an kai wannan yunkurin jin mulki kowa ya gani inda ya yi tirga Allah wadda da yunkurin jin mulki da aka yi a ƙasar Birmania. Wanka cewar ganin shi a matsayin shi na aminin Alhaji Bazoum Mahmud shugaban ƙasa a cikin a matsayin shi na ɗan tsohon ɗan ƴaƴan jam'iyyar PNDS tare wanda sun ka girka ta tare da shi a matsayin shi na ɗan demokradiya a matsayin shi na jam'iyyar shi ake ma jin mulki har a yau kin wannan bai ce ba yayi kwandanan wannan jin mulki to yaya ƴan sa ba za su tuhuma shi ba da kyauta ko shakka babu yana da hannu.
To amma sahanin waɗannan hujjoji suna da ƙarfin da za su yi wa shi Isu Muhammadu irin wannan babban zargi.
Banda ma wannan ambasadodi na ƙasashen nahiyar Turai da ambasador na ƙasar Faransa François Ité wanda shi Isu ya ɗauke shi a lokacin wannan premier zuwa na yunkurin jin mulkin sun ka gana da cani abu na farko wanda ya kare bakin ci shine yana sai dai ai transition gajere transition haka ya faɗa ma me ake cewa ambasadori na nahiyar Turai da ya gana da su wansa haken da an ka jiyo mulkin cewa da 27 ga wata kenan ya tabbatar ma kasashe na duniya wanda su ne abokilan kasashen duniya cewa in bai da hannu shi ciki wanda ana nema a samu maslaha a samu sulhu aina maka zancen tun wansa haken yani ranar da an ka yunkurin jiyo mulki na 27 ga wata ya ba da ra'ayin shi na ganin cewa da ayi wannan transition ta wata shida guntu transition da saboda shi gana shi tunani da ja su sun kare da Bazoum kenan kawai abinda suke so shine su ga cewa da sun gama shi.
Alhaji Asumana kana ɗaya daga cikin makusantan tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shin ya kuka ji da yadda wannan ƴata hambararren shugaban kasa Hinda Bazoum ta zargi Muhammadu Isu da hannu wanda dama a baya akwai wasu da dama da suka yi zarge-zarge makamantan wannan alal misali jakadan Faransa Sylvain Ité ya taɓa irin wannan zarge a gaban kwamitin tsaro na majalisar rokokin ƙasarsa.
Su sahanin baki ne a jam'iyyar PNDS tarayya ba san ba jam'iyyar PNDS tarayya in ka dubi gurufkinsu. Amma wanda aka hau jam'iyyar PNDS tarayya da shi wanda san jam'iyyar PNDS tarayya ya san Isu Muhammadu ya san Muhammadu Bazoum. Ba ni tsammanin zai zargi Isu Muhammadu da zama ɗan kudeta ko mai goyon bayan kudeta. Tunda ake duniya ba a taka taɓa ganin inda aka yi kudeta aka ce a zo an yi negotiation wanda aka yi ma kudeta a bar shi a bar yin kudeta a maido shiga mulki. Sai dai in mutum wawa ne kaɗai zai iya amincewa da wannan sarki.
To amma hujjojin da ake magana a kansu waɗanda yanzu ma sahanin ya nanata su ba su da ƙarfin da zai sa zargin nan da ake yi wa Isu ba za a rasa ƙamshin gaskiya ba.
Isu Muhammadu da aka yi juyin mulki sai da aka yi awa shida yana kai da kawo tsakanin ƴaƴan jam'iyyar PNDS tarayya waɗanda suka riƙa muƙami na ministoci da waɗanda suka riƙa muƙamin ministoci na tsaron ƙasa da minister na affaires étrangères ina nuna su Masoud Hasimi ka lura ko gudan wuni aka kwashi kakin shi Sylvain Ité yazo ai tare da shi Isu Muhammad yake kai ruwa da mari dan saboda a samu maslaha a cikin wannan zance. Amma sojawa sun dauki matakin cewa ba za su sha da baya ba a matakin da suka dauka. Lokacin da abin ya kai inda ya kai, abu guda Isu Muhammad ya bukaci to mu mu saukaka ma kasar Niger. Muhammad Bazoum yayi kamar yadda aka yi Chad e Mali, kamar yadda aka yi Burkina Faso, kamar yadda aka yi Guinea, kamar yadda aka yi Burkina so biyu. Da asa ɗan Niger cikin wannan hali da muke ciki, matsayin shi na shugaban kasa wanda ke kishin kasar nan, wanda cikakken ɗan kasa na, ya kamata ya janye yayi murabus sojojin nan su ci su yi kan mu kace cikakken kangi. Amma yayi gurusu da wannan zance kyaminci a ga dalilin da aka yi zargin Isu Muhammad da warko kenan, wanda shi da kai ne Muhammad Bazoum ya zargi Isu Muhammad da cewa kenan da shi ciki. Kan da su a shaidan mu da Allah.
Na'am.
Tsayan kare Isu Muhammad da ruwa ya tsaki Muhammad Bazoum ya zan dan takara a jam'iyyar Pendes Tarayya cikin mamba 13 na presidium, 12 ba su amince da takarar Muhammad Bazoum ba. Mutum guda ɗaya ya amince shi ne Hamisu Le. Isu Muhammadu ya roƙi abokan shi da su amince Muhammad Bazoum ya gwada ma duniya ba zancen kabila bane ko zancen mutumin da hito cikin kabila, misali ta Hausa ko ta zabar ma a'a ko wace karamar kabila ƙasar Niger tana iya zama shugaban ƙasa.
Na'am. Alhaji bari mu dora, za mu sake dawowa a kai, bari mu dora sahanin idan ka saurari bayanan da shi Alhaji Asmanu Muhammad yayi akan wannan al'amari. Anya Muhammad Yusuhu zai iya kifar da babban aminansa daga Karaga alhali shehu ai tsaki sai ya hauka raga nan.
Abin da nake so in tabbatar ma masu sauraron mu, saboda abinda Asmanu bai sani ba, ɗan Niger kowa yana da hankali, yana da kai hankalin da zai gane. Shin da Alhaji Isu Muhammadu bai da hannu cikin jinkurin jiwon mulkin wannan, da ya kai ruwa ya kai tsaki yana nemi cewa da a gyara ba a gyara ba, shi idan ya koma gehe bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewa da sun samu guri sai da suke so an tabbatar da transition an kare da Bazoum, shin da wa zai ga laifi ne? Da yayi haka na kin bai ba, kuma kowa ya gani duk irin rawar da ya taka lokacin da an ka juyin mulki a kasar Mali da kasar Burkina Faso. Sanction ma wanda an ka asa da wuta asa ma kasar Niger a darin kun juyin mulki wanda an kai a wannan lokacin, shi ma a matsayin lokacin yana shugaban kasa ya nemi wannan sanction a aza su a azama wannan kasashe. Kenan inda bai da hannu bai iya yiwuwa a ce hawar haka bai kwandana kudeta na wanda an kai ma Aminu shi, wanda shi wannan bawan Allah ya yi gwagwarmaya a tsawon shekara 30 da wani abu don saboda ya tabbatar da Alhaji Isu Muhammadu a matsayin shugaban kasa.
Tuma da labarin mu jaburki a wannan, sai mun dawo rana wa Teo mu zo mu ci gaba da jin wannan muhawara din, inda za mu ji cewa shin tunda an ce shi Isu Muhammadu ya taka rawa sosai wajen ganin cewa an tsaye da Bazoum ya taka rawar shugaban kasa har ya ci zabe, me yasa kuma za a zarge shi da cewa yana neman ganin bayan Bazoum din? Akwai kuma su cewa shi Muhammadu Yusuhu yana neman ya dawo kan karaga mulki ne, haka ne duk wayannan za ku ji an tabo su a muhawara ta gaba a ranar wutar Allah ya kai. Muna godiya ga su baki namu Asmanu Muhammadu da kuma Sahanin Muhammadu, kana da shi wakilin namu Sule Mumuni Barma a birnin Yamai, Aliyu Mustafa Sakwata ne a Washington. Mun bar ku lafiya. To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A jiya Litinin, Afirka ta ce har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da kawayenta, bayan da kungiyar Hezbollah ta kai harin rokoki da jirage mara matuka Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata. 'Yan takarar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris da abokin karawarta tsohon shugaban ƙasa Donald Trump sun fara musu akan sharuɗin haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar 10 ga watan Satumba. Sannan hukumomin lafiya a kasashen yankin kudu da Sahara na Afirka sun ce kungiyoyin 'yan bindiga da na 'yan tawaye suna hana su damar zuwa garuruwar da ake kyautata zaton samun barkewar kyandar birni.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma idan Allah ya kai mu da hantsi za ku ji maimakin wannan shiri.
yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daji Balawi da ya shirya ya bada umurni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Baba Yakob Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a huta lafiya wassalam.